الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 13 ga watan Shawwal shekara ta 1437 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 17 ga watan 7 shekara ta 2016 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala kafin darasi na yau muna da yan tambayoyi guda hudu tambaya ta farko dan uwa ke cewa menene matsayin hada salloli biyu masu tarayyar lokaci a irin wannan yanayi da muke ciki yanayi na damuna hada salloli biyu masu tarayyar lokaci az-zuhr da al-asr ko magariba da isha rangwame ne na Allah subhanahu wa ta'ala gabayin sa akan halishin manzansa sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam dalili akan wannan matsala hadisin na cikin sahihu muslim riwaya ta abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda ke fada cewa ana zaune a birnin madina ba ruwa ba iska da lokacin az-zuhr yayi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallaci az-zuhr kai tsaye manzon Allah ya sanya aka tada ikamar la'asar aka zo da ita da lokacin magariba yayi ana gama magariba kai tsaye aka tashi aka yi isha sai aka tambayi Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada az-zuhr da la'asar da magariba da isha alhali ba ruwa ba iska sai ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana nihi kada ya tsananta ma al'ummarsa mi malamai suka fahimta a ƙarƙashin wannan lafazi cewa yana nihi kada ya tsananta ma al'ummarsa ma'ana duk lokacin da jama'a suka samu kansu a cikin kunci game da yin kowace sallah a lokacinta az-zuhr da al-asr ko magariba da isha to anan an musu rangwamen yin jami'in su to dan haka shi yin wannan jami'i rangwame ne malamai sun yi bayani kasancewar abin da ya shafi kamar girgije shine lokacin da girgije ya hadu wanda ana kyautata zatan saukan ruwa to wannan ba laifi akan iya hada az-zuhr da al-asr ko magariba da isha ma'ana girgije ya hadu an gane ko ana kyautata zaton ruwa zai sauka amma ba haka ba kawai daga an ga dan girgije haka kawai a zo a hada tsakankan az-zuhr da al-asr ko magariba da isha wannan kuskure ne kamar yanda a yanayin yau az-zuhr da al-asr an samu wasu masallatai na ƴan uwa sun yi jami'in az-zuhr da al-asr kuma alhali kawai wani dan girgije ne duhu ne dan haka anan a tabbata girgije ya hadu wanda ana kyautata zaton ruwa ya sauka akwai girgijen daga ka gani to a iya rinjayen zaton ka sai dai wani al'amari na Ubangiji subhanahu wataala amma ba haka ba kawai daga an ga girgije ya dan taso a hada az-zuhr da al-asr ko magariba da isha wannan kuskure ne baya dacewa Hali na biyu, lokacin da ake yin ruwa, to a nan shi ma za a hada az-zuhr da al-asr ko magariba da isha. Idan ku ruwa ya riga ya kece, jama'a suna cikin gidajensu ba a ta da sallah ba, a nan lada ne in yayi kiran sallah. Idan yace Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, maimakon yace hayya ala salat sai yace sallu fi rihalikum, sallu fi rihalikum, ma'ana ku yi sallah a gidajenku. Wata rana a sallar Juma'a ruwa ya kece, ladani da ya tashi zai yi kiran sallah, da ya zo ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, Abdullahi dan Abbas yana kusansa sai ya ce masa kul sallu fi rihalikum, ce ku yi sallah a gidajenku. Jama'a suka haro masa suka kwara masa ido, ya ce wanda ya fi ku fiyayyanku manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya faɗa, shi ya karantar da mu haka, in ruwa ya kece maimakon ladani a kiran sallah ya ce hayya ala salat sai dai ya ce sallu fi rihalikum, ku zauna a gidajenku ku yi sallah. Idan galibin jama'ar ba sa jin larauci, to ba laifi a nan yana iya zauwa da kalimar da yaran da jama'a suke fahimta, ya ce ku zauna a gidajenku ku yi sallah, bayan ya faɗa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenan a nan abinda za mu fahimta. Hali na biyu, idan jama'a sun haɗu a masallaci, bayan an yi kiran sallah sai ruwa ya sako, to a wannan hali an musu rangwamen suna gama az-zuhr kai tsaye su kawo la'asar, ko kuma suna gama magariba kai tsaye su kawo isha. Hali na uku, bayan an yi ruwa an gama ga lema, lema ta haɗu, wanda yin kowace sallah a lokacinta akwai wahala, jama'a su zo a yi az-zuhr su koma gida, in lokacin la'asar ya yi a ce hannu su fito, akwai tsanani a kansu, to wannan ita ma dama ce wadda take badawa a haɗa az-zuhr da la'asar ko magariba da isha. An gane ku? Kenan wannan abin da ya shafi ruwan sama yanayi uku. Abin da muke so mu fahimta kenan, gilgije ya haɗu, haɗuwa wadda take ta musamman, wanda a iyarin jayin zaton jama'a da izinin Allah wannan gilgije zai yi ruwa, sai dai wata hikima ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Hali na biyu, lokacin da ake yin ruwa. Hali na uku, bayan an gama ruwa galima, wanda yin kowace sallah a lokacinta akwai tsanani, to wannan dama ce wadda take badawa a haɗa az-zuhr da la'asar ko magariba da isha. Sannan ƙarin bayani, kiran sallah ɗaya tak ake, amma kowace sallar iqamata za a tada mata, kamar yadda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Sabani ga malaman Malikiya suka ce kiran sallah na farko magariba za a yi shi a kan manara, ma'ana hasumiya, sannan sai a ɗan jinkirta, ba za a yi magariba ba kai tsaye, sai an ɗan jinkirta. Idan aka ɗan jima sai a yi magariba. Sannan suka ce ladani sai ya tashi a cikin masallaci ya ɗan sadda muryar shi, kuma ya yi kiran sallah na isha, sannan wato a tada iqama. Haka malaman Malikiya su suka tafi, illa kasancewar wannan bayani da muka yi na farko kai tsaye ana gama magariba za a tashi a kawo isha. Wato tambaya ta biyu, dan uwa ke faɗa cewa mai azumi ne sai aka buƙaci ɗaukan jini a jikinsa, shin ya halatta a ɗauka ko baya halatta a ɗauka? Idan an tabbata wannan jini da za a ɗauka a jikinsa zai sabbaba masa rauni, raunin da zai kai shi zuwa ajiye azumi, to anan baya halatta. Amma kasancewar inda za a ɗau jinin a jikinsa ba zai samu wani rauni zai iya kai azuminsa, to ya halatta a ɗau jinin. An gane ku? Kuma misali, marar lafiya ne, marar lafiyar da yana buƙatar ƙarin jini, wanda kuma ba a samu ba wanda zai bashi jini, sai wannan mai azumi, ko da an tabbata shi wannan mai azumi zai samu rauni, raunin da zai kai shi zuwa ajiye azumi, to a nan ya halatta a dau jinin sa a sama wannan mara lafiya domin a ceto rayuwarsa. An gane ku? Kenan anan za a iya daukan jinin, koda jinin zai kai zuwa samun rauni a jikinsa ya aje azumi, to wannan ya halatta a dauka domin a ceto rayuwar wannan mara lafiya. Domin akwai lokacin da bada jini yakan zama wajibi, lokacin da ga mara lafiya a kwance yana bukatar karin jini, likita ya auna in ba a kara masa wannan jini zai iya kai shi zuwa ga halaka, to anan duk wanda yake da halin bada jinin ya zama wajibi a kansa domin ya ceto rayuwar wannan mara lafiya. Kuma duk wanda yayi haka da kyakkyawar niyya, to wannan tamkar ya rayar da jama'ar da suke duran kasa gaba daya. Idan ka hana kuma alhali zaka iya badawa wannan mara lafiya ya rasu, to wannan tamkar ka kashe jama'a ne, domin ceto rayuwar jama'a wannan wajibi. Dan haka Ubangiji ta'ala yake fada, min ajli zalik katabna ala bani isra'ila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha fa ka'annama ahya an-nasa jami'a. Dan haka duk lokacin da kaga dan adam zai halaka, kana da ikon da zaka ceto rayuwarsa, to ceto rayuwarsa ya zama wajibi a kanka, ya zama wajibi a kanka, dole ne kayi kokarin yanda zaka ceto rayuwarsa. Tambaya ta uku dan uwa me yake cewa, wato mutumin da misali irin kamar mata masu yauyan fitsari wanda bawali baya tsaya musu, yaya ne ne za su yi sallah, ma'ana dangane da arwallarsu? Macen da bawali baya tsaya mata ko namijin da bawali baya tsaya masa, sai ka hada da wanda iska bata tsaya masa. An gane ko? Wannan a lokacin kowace sallah wajibi ne akan su yi arwalla. An kiyasta su ne akan mijinin istihaba. Mijinin istihaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da cewa a lokacin kowace sallah dole ne ta yi arwalla, domin jini baya tsaya mata a kowane lokaci zan waye. To dan haka shi ma wanda yake da rashin lafiya ta rashin tsayawar bawali ko iska, to wannan wajibi ne a kansu a lokacin kowace sallah su yi arwalla. Ko da suna cikin sallah iskar tana fita, bawali yana fita, wannan arwalla bata kare ba. An gane ko? Dan haka kenan lokacin kowace sallah dole ne su yi arwalla. Tambaya ta karshe menene dan uwa yake fara? Misali wai wanda ake bin shi bashin azumi, shin yayi azumin da ake kiran shi rakiyar wata, haka ya samu suna daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama rakiyar wata. An gane ku? A cikin hadisi na Abu Ayyub al-Ansari, Allah ya kara masa yadda, hadisin na cikin Sahihu Muslim, ke fada cewa naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na fada, man sama ramadana kuma atba'ahu sittan min shawwal kana ka siyami dahr aw kama qala. Manzo Allah yace duk wanda ya azumci wata na Ramadan sannan ya raka shi, kuma atba'ahu sittan min shawwal, lafazin atba'a an ciro shi ne daga al-ittiba, shine rakiya biyar baya kenan. Yace kuma atba'ahu sittan min shawwal, sannan ya raka shi da azumi shida a cikin watan Shawwal. Manzo Allah ya ce tamkar ya azumci zamaninsa, don haka shi wannan azumi shida a cikin watan Shawwal, azumi na rakiya, ba sharadinsa bane ba cewa sai in ba a bin mutum ramuwa, ko da ana bin ka ramuwar azumi, to wannan baya hanawa kai. Tare da cewa daga cikin wasu malamai sun tafi akan cewa wanda ake bin shi ramuwar azumi ba zai yi ba sai ya biya bashin da yake kansa, sannan zai yi wannan azumi shida. Menene hujjarsu? Suka ce domin manzo Allah ya faɗa man sama ramadana, wanda ya azumci wata na Ramadan. An gane ku? Suka ce to wanda ake bin shi ramuwa kaga ai bai azumci Ramadan gaba ɗaya ba, dan haka suka ce to ba zai yi wannan azumi shida na watan Shawwal, dole sai ya rama iya abin da yake kansa. Malamai suka ce a nan babu dalilin da yake nuna cewa sai ka azumce shi gaba ɗaya, domin akwai uzurin da ke ba mutum damar ajiye azumi, tare da cewa ka azumci Ramadan kuma wannan uzuri ne wanda ya baka damar ajiyewa, kuma tare da cewa an samu Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, idan ana binta bashin azumi ba ta rama wannan bashi da yake kanta sai a cikin watan Shawwal. hankalinka ya baka Aisha Allah ya ƙara mata yadda irin wannan garabasa da ta yi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta yi sakaki akan su, tare da cewa kuma matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce in har haka kuskure ne Ubangiji subhanahu wataala ba zai kyale bayinsa ba, zai turo sako sakon da zai bada labarin cewa ga halin da ake ciki. Dan haka dai a takaice magana wadda take mafi rinjaye, kasancewar ana bin kabashin azumi, wannan baya hanawa kai azumi shidda na rakiyar wata wanda ake yi a cikin watan Shawwal. Karin fa'ida, sannan waɗannan azumi shida ba sharadi bane ba jira su, zaka iya yin su daban-daban, kai ɗaya ka huta ko kai biyu ka huta a cikin watan ne kafin ya mutu ake buƙatar mutum ya yi kokari ya yi. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun gama babi na 118, kai tsaye za mu tashi farkon babi na 119. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, babu sifati qulil qamisi wal kumi wal izari wa tarafil imama wa tahrimi isbali shay'in min zalika ala sabilil khuyala wa karahatihi min ghairi khuyala. An Asma'a binti Yazid al-Ansariya radiyallahu anha annaha qalat kana kummu qamisi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama ila rusul. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa qala hadithun hasan. Wa an ibn Umar radiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama qala man jarra thawbahu khuyala alam yanzurillahu ilayhi yawmal qiyama. Faqala Abu Bakr radiyallahu anhu ya Rasulallah inna izari yastarkhi illa an ata'ahada. Faqala lahu Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyala. Wa ana Abi Hurairata radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة من جر إزاره بقرا. متفق عليه. وأنا أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر رضي الله عنه خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم. وفي رواية له المسبل إزارة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإسبال في الإزار والقميص والإمامة من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. ما لم الله يجيك أنسى نفأه وننبابني وندك بياني كمدى سفى تصور ريقى da kuma hannun riga yaya ya kamata ya kasance. Wal izar wato da gyautu ko kace wando, an gane ko, tare da cewa al izar wato shine zani wanda ake daurawa a wancan lokaci zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda a yau ma akwai wasu kasashe waɗanda maza suna daura wannan zani. Idan ka dauka irin su Indonesia da Malaysia da Cambodia da wannan yanki irin su Philippines da sauransu, duka suna sanya irin wannan zani wanda ake kiran shi izar. Ana Afrika yanka dauki mutanen Somalia da wajen Eritrea duka suna sanya shi, har ma nan ina kyautata zaton wani yanki daga cikin Sudan, shine ake kiran shi da izar, zani wanda ake daurawa, wanda shine maimakon sa ne wando wanda muke sanyawa a yau. Shine yace wal izar wato da sifa ta gyabtan mumini, ma'ana yaya ya kamata a ce wanda mumini ya kasance. Sai yace wa darafil imama wato da gizan rawani, a ina ya kamata ta tsaya. Sai yace wa tahrimi isbali shay'in min zalika ala sabilil khuyala, wato da haramcin sakin wani abu daga cikin abubuwan da aka zana na riga ko hannun riga ko shi gebto ko kuma gefen rawani gezan rawani. Malam yace ala sabilul khuyala, wato a bisa tafarki wanda yake na takama da jiji da kai. Sai yace wa karahatihi min ghairi khuyala, yace da karhancin sakin tufafi ya wuce ka'ida ta shari'a ba dan takama ba, in ba dan takama bane malam yace makruhi ne. Duk da cewa a wannan gaba da malam yace wa karahatihi da karhancin sa in dai ba da nihin takama ba, wato akwai ta cewa domin malamai sun masa bita da kulli akan wannan gaba. An gane ko? Kamar yadda karin bayani zai zo. To shine anan malam sai ya zo mana da hadisin Asma bintu Yazida al-Ansariya, Allah ya kara mata yadda, tana faɗa cewa kana kummu qamisu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ila rusuk, tace hannun rigar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya kasance zuwa tsintsiyar hannu. An gane ko? Zuwa tsintsiyar hannu. Idan muka ɗauki hannu gaba ɗayan nan me ake kiran shi a larabci? Alkaf, tafin hannu kenan a Hausa. To wannan kashi wanda yake na gefen dama me ake kiran shi a larabci? Suna kiran shi kurso. Kurso wannan wanda yake na gefen hagu suna kiran shi, wannan na gefen dama suna kiran shi ku, shine ake kira alku. Na gefen hagu shine suke kiran shi kurso. Kurso, dan haka Larabawa suke buga misali gabami wanda baya iya bambanta abubuwa, sai su ce fulanun la yumayyizu baina kursu'ihi wa ku'ihi, wani baya iya bambanta tsakankanin wato kashin kenan tsintsiyar hannunsa na dama da na hagu. Kenan na dama shine ake kira alku, wannan na hagu suke kiran shi kursu. Sannan nan shi kuma wannan ana kiran shi zira. Zira nan kuma sai a kiraye shi almirfaq, nan kuma sai su kiraye shi al'abud, nan kuma sai su kiraye shi alkatib. Kafada kenan ita ce alkatib, damtse nan sai su kiraye shi kenan shine al'abu, nan kuma sai su kiraye shi as-sa'id, as-sa'id ko kuma ka kiraye shi az-zira. Kenan nan shine ake kira wato ar-rusul, wanda a Hausa muke kiran shi tsintsiyar hannu, nan shine tsintsiyar hannu. An gane ku? Shine anan ita Asma'u bintu Yazida, Allah ya kara mata yadda, take cewa kana kummu qamisi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ila rusul, tace hannun rigar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance zuwa tsintsiyar hannu. Kaga anan iya abin da yake sunna hannun riga na mumini nan ake buƙatar ya tsaya tsintsiyar hannu. Haramun ne hannun riga ya zamanto ya wuce tsintsiyar hannu. Bayani game da sakamakon duk wanda ya saki hannun riga shi ya wuce tsintsiyar hannu, bayani zai zo nan gaba. Iya abin da yake sunna kamar yadda anan Asma'u Allah ya kara mata yadda, ta nuna mana hannun rigar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance zuwa ar-rusul, shine nan kenan. Mahadar tafin hannu wato da nan shine as-sa'id, kenan nan ake buƙatar ya tsaya, tare da cewa ya halatta ka dan janyo shi kamar riga da ake yi turwakar da sauransu, wannan duka ba matsala. Amma ka saki ya wuce nan haramun ne kwata-kwata, baya halatta. Wannan hadisi al-Imamu Abu Dawud da al-Imamu Tirmidhi su suka fitar da shi a cikin littafin su As-Sunan, tare da cewa malam ya kyautata danganan hadisin, illa kasancewar bayani ya gabata hadisin hadisi ne dhaifi, domin a cikin sanadinsa akwai wani marwayci wanda ake kiran shi Shahar Ibn Haushab. Shahar Ibn Haushab, malaman hadisi sun raunana shi. An gane ku? Amma a takaice akwai hadisai waɗanda sun kunshi ma'anarsa, don haka hannun riga na mumini bakin iya inda ake bukata ya tsaya shine ar-rusb nan tsintsiyar hannu baya halatta ya wuce idan ya wuce ya zama isbali sannan hadisi na biyu a baban hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda ke fada cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada man jarra thawbahu khuyala'a manzon Allah ya ce duk wanda ya ja tufafinsa dan takama da jiji da kai lam yanzurillahu ilaihi yawmal qiyama ubangiji ta'ala a ranar kiyama ba zai kalle shi kallo wanda yake na jin kai idan kiyama ta yi kallo na rahama ubangiji subhanahu wa ta'ala ba zai masa ba in ma ya kalle shi kallo ne na yayi fushi da shi wal iyaz billah shine yace man jarra thawbahu khuyala manzo Allah yace duk wanda ya ja tufafinsa dan takama da jiji da kai lafazin khuyala wato shine takama daga wannan kalima ne doki ya samu sunan alkhair saboda duk takama ba a kai doki ba saboda takamarsa aka ciro suna daga cikin wannan kalima ta al-khuyala aka bashi suna ake ce masa alkhair saboda iya takama to shine anan yace man jarra thawbahu khuyala manzo Allah yace duk wanda ya ja tufafinsa a kas wato dan nuna dan takama da jiji da kai lam yanzurillahu ilaihi yawmal qiyama a ranar kiyama ubangiji ta'ala ba zai kalle shi kallo wanda yake na rahama jin haka ke da wuya fa qala abubakar abubakar Allah ya kara masa yadda sai ya ce ya rasulullah ya manzon Allah inna izari yastarhi illa an ataahada yace ya manzon Allah yace gebto na yana sassautowa kasa yana jan kasa yace illa an ataahadahu yace ya rasulullah sai idan na bibiye shi ina janyewa ma'ana gebto na zanan shi wanda yake daurawa yana kunce masa yana sassautowa kasa yana fama yana janye shi yace illa an ataahadahu sai idan ina bibiyar shi ina janyewa domin Abubakar Allah ya kara masa yadda mutun ne wanda yake bashi da jiki zanan shi wanda yake daurawa yana kuncewa yana sassautowa yana fama yana bibiyar shi shi ko yana janyewa shine yace ya rasulullah ya manzon Allah inna izari yace lalle gebto na yastarhi yana sassautowa illa an ataahadahu yace sai idan na bibiye shi ina janyewa fa qala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yace da Abubakar innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyala kai baka daga cikin waɗanda suke aikata haka wato dan takama da jiji da kai manzo Allah yace masa innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyala yace kai Abubakar baka daga cikin wanda ke aikata haka wato dan takama da jiji da kai kaga anan Abubakar Allah ya kara masa yadda ya samu tazkiya kai tsaye daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa Abubakar wato yana yin haka ne ba dan takama da jiji da kai ba ma'ana zanan nashi shine yake kubcewa amma tare da haka kuma yana bibiyar shi yana janyewa to wannan hadisi shine wasu daga cikin malamai suke kafa hujjar cewa ya halatta ka saki wandanka ya ringa jan kasa in dai ba dan takama bane ba me yasa suka ce anan tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ai ya ce man jarra thawbahu khuyala'a duk wanda ya ja tufafinsa akan kasa dan takama da jiji da kai to duk wanda ya ja suka ce in dai ba dan takama ba ba dan jiji da kai ba to wannan kashe di da barazana na azaba wato ba zai hada da shi ba suka ce anan ai ga ya Abubakar Allah ya kara masa yadda wanzanansa yana kubcewa yana jan kasa amma yana famar yana janyewa manzo Allah ya ce masa innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyala kai baka daga cikin wanda ke yin haka dan takama da jiji da kai kai tsaye da yake malaman sunna ba sa barin takwana waɗanda suka tafi akan haka kai tsaye malamai suka maida musu martani suka ce kafa hujja da hadisin a wannan da fadar Abubakar Allah ya kara masa yadda da yace ya rasulullah yace inna izari yastarhi yace lalle gebto na yana sassautowa illa an ataahadahu sai idan na bibiye shi ina janyewa malamai suka ce a anan babu wata hujja da mutun zai kafa hujja yace a ai in dai ba dan takama bane ba ai mutun yana iya saki. Malamai suka ce anan domin sassabtowa zanan Abubakar Allah ya kara masa yadda ba a kiran shi isbali, domin asali zanan Abubakar bai yi zanan shi ba, gyabtan shi ya wuce ka'ida ta shari'a, daidai da shi ne illa kasancewar kuce masa ne yake. Idan ya kuce masa sai ya yi kasa sai ya janye. Misali kai ne kayi wandan ka nisfu sa'a, wandan sai yake dan kucewa yake yiwa kasa, in ya yi kasa ya zo daidai idan sau sai ka janye. Kaga anan sassabtowa ne yake kana janyewa. Kaga asali Abubakar bai yi wando ba wandan da ya wuce ka'ida ta shari'a. Tunda me yace inna izari yastarhi, yace lalle gyautona wato yana sassabtowa. Kenan asali ma bai yi isbali ba, sassabtowa ne yake, in ya sassabto sai ya wuce ka'ida ta shari'a. Yace illa an ata'ahadahu, sai idan ina bibiyar shi ina janyewa. Kuma tare da cewa anan Abubakar Allah ya kara masa yadda, shin da gyabtansa ya sassabto barin shi yayi haka? Idan ya sassabto yayi kasa Abubakar sai ya janye, idan ya sake sassabtowa Abubakar sai ya janye. Malamai suka ce yana daga cikin abin da zai ruguza wannan shubha fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga Abdullahi dan Umar, lokacin da Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda ya wuce ta gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa fi izari histirha, game da gyabtan Abdullahi dan Umar wato ya sassauto ya wuce ka'ida ta shari'a, ma'ana ya rihe idan sau, zanansa da ya daura shi Abdullahi dan Umar ya wuce ta gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai dai gyabtan nasa zanan nashi ma'ana ya sassauto kasa, ma'ana ya wuce ka'ida ta shari'a, ya wuce ya rufe idan sau. Manzon Allah sai ya ce ya Abdullah irfa izar, manzon Allah ya ce ya kai Abdullahi dage gyabtan ka. A lokacin nan Ibnu Umar ya janye, manzon Allah ya ce masa koma janyewa. Ibnu Umar ya kare janyewa, hallo manzon Allah ya ce masa kare janyewa. Ibnu Umar ya janye, aka tambaye shi a daidai ina manzon Allah ya kyale kai, yace lokacin da yazo daidai tsakiyar kubni. Kaga anan abinda ke ruguza wannan shubha ta su Abdullahi dan Umar ne ya wuce ta gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ga ya gyabtansa zanan shi wanda yake daurawa ya sassauto kasa ya rufe idan sau, manzon Allah ya ce ya janye, ya janye, manzon Allah ya ce kare janyewa, ya janye, manzon Allah ya ce masa kare janyewa. Kuma tare da cewa Ibnu Umar sananne ne daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, masu wanda suka yi fice a wajen koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, waɗanda kuma suka shahara game da kiyamar duniya, amma gaya anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai kyale shi ba. To anan in ka ce sai dan takama, in ba dan takama ba ba laifi mutun yana iya yi, anan Ibnu Umar dan takama ne ya saki wannan shi, amma tare da haka manzon Allah bai kyale shi ba? Ba Ibnu Umar hashahu wa kalla a ce Ibnu Umar yana takama a ban kasa. Waɗanda mutane ne waɗanda suke zaɓaɓɓu wanda Allah ya zaɓe su domin su zamanto abokan zaman manzon shi sallallahu alaihi wasallama, a wajen koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da ruko da sunna, Ibnu Umar Allah ya kara masa yadda yana cikin layi na farko daga cikin sahabbai, wanda bayani ya maimaitu ba so ɗaya ba so biyu ba. Ibnu Umar Allah ya kara masa yadda wata rana sun biyo hanya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, manzon Allah yana kan raƙuminsa, sai suka biyo ta kan daidai ƙarƙashin wata itaciya. Manzon Allah sai ya dan sunkuya kai domin kada reshen wannan itaciya ya karce shi. Ibnu Umar shi ma ya sunkuya kansa. Zamani yayi zamani, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma zuwa ga ubangijinsa. Wannan itaciya babu ita, babu alamarta, kwata-kwata an sare ta daga gon. Amma duk ran da dan Ibnu Umar ya biyo ta wannan hanya, in yazo daidai wurin sai ya sunkuya kanshi. Kasancewar ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sunkuya kanshi. Kuma haka in ka koma cikin Sahihul Bukhari, sun yi bulaguro tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Madina zuwa Makka. Duk inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yada zango akan hanyar shi daga Makka zuwa Madina, Ibn Umar sai da ya biyo wannan hanya duk inda ya da zango sai ya yi raka'a biyu. Ya kiyaye dukkan waɗannan wurare sama da wuri 20 inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya da zango ya zauna akan wannan. Kuma haka in ka dauka hadisi yana cikin Sunan Ibn Majah. Ibn Umar ya ga cewa ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya daura baya balla butar rigar shi wanda yake na sama da yake a wancan lokaci arzunzumi ne ake ma wuyar riga. To Ibn Umar da ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya daure wuyar rigar shi shima baya balla wannan mutum. Kaga wannan al'ada ce ba wannan bane ba. Kasancewar shi a dabi'ar sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya baya ballawa. An gane ku? To amma Ibn Umar saboda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana haka shima sai ya ci gaba da yi. To dan haka a nan maganar cewa in mutun ya saki tufafinsa ya wuce ka'ida ta shari'a, misali ya saki wandonsa ya wuce idan sau ko hannun riga ya wuce tsintsiyar hannu, in ba dan takama bane cewa wannan ba laifi, wannan shubha ce wadda tuntuni malamai sun rubuta ta da wannan hadisi. Gaya Ibn Umar ba maganar takama amma ya wuce ta gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, wandonsa ya wuce ka'ida ta shari'a, manzo Allah bai kyale shi, manzo Allah ya ce dage. Ibn Umar ya dage. Kenan anan abinda muke so mu gane kayyadewa cewa sai da takama, to wannan kwata-kwata babu dalili. Sakin wando ko hannun riga ya wuce ka'ida ko ita rigar, wannan haramun ne baya halatta. Sannan malamai suka ce bugo da ƙari ya ishe ka hujja. Su waɗanda suke kafa hujja cewa wai Abubakar ai ya saki, maza Allah ya ce masa kai baka daga cikin haka, malamai suka ce irin waɗannan mutane ba su san cewa akwai bambanci tsakaninsu da Abubakar, Allah ya ƙara masa yadda ta fuska biyu, cewa Abubakar ai ba da gangan bane yake sakin tufafin nasu yana jin ƙasa, ba da gangan bane, kuce masa ne yake. Kuma tare da haka in ya kuce Abubakar ba kyale shi ba yake janyewa yake, kai kuma anan danihi ne ka saki tufafin naka ya wuce ka'ida ta shari'a. Fuska ta biyu malamai suka ce shi Abubakar Allah ya ƙara masa yadda Al-Qur'ani shine ya tsarkake shi ya yabe shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ubangiji ta'ala ya saukar da ayoyi a cikin Al-Qur'ani waɗanda suke yabo da jinjina ma Abubakar Allah ya ƙara masa yadda. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihi al'ala wala sawfa yarda. Malaman tafsiri suka tabbatar da cewa wannan aya tana magana ne ga Abubakar Allah ya ƙara masa yadda. Haka can fadar Allah subhanahu wa ta'ala illa tansuruhu faqad nasarahu Allah إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. أنن إذ يقول لصاحبه وأكنه ده صاحبي منزل الله صلى الله عليه وسلم شيني أبو بكر. هكذا تشكين سورة النور ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. Wannan aya ita ma ta sauƙane dalilin Abubakar Allah ya ƙara masa yadda, wanda duka yabo ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake masa. Kuma tare da cewa anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne yace masa innaka lasta mimman yaf'aluhu kuyala, kai Abubakar baka daga cikin wanda ke yin haka dan takama da jiji da kai. Kai ku a yau wane ne ya leka, wane ne aka bashi labarin abin da yake cikin zuciyarka balantana ya fito ya faɗa. Kaga anan Allah ya sanar da manzon shi abinda ke cikin zuciyar Abubakar, cewa Abubakar yana yin haka ne ba dan takama ba, domin sanin abinda ke cikin zuciya abu ne wanda yake banta da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Anan manzon Allah ya tsarkake Abubakar ya ce kai kana sakin tufafinka ne ba dan takama ba, ba dan jiji da kai ba. To a yau in ka saki tufafinka ka ce ba dan takama ba dan jiji da kai, sai ka zo mana da dalilin da ya wanke ka akan haka. Don haka a takaice wannan hadisi me yake nuna mana, yana nuna mana sakin tufafi ya wuce ka'ida ta shari'a haramu ne, sakamakon me yin haka shine Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba zai kalle shi kallo na rahama a ranar kiyama, kamar yadda anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man jarra sawahu khuyala'a, duk wanda ya ja tufafinsa a kan ƙasa khuyala'a dan takama da jiji da kai, lam yanzurillahu ilaihi yawmal kiyama, Ubangiji ta'ala ba zai kalle shi kallo wanda yake na rahama a ranar kiyama. Sannan hadisi na biyu ababan hadisin na uku ababan hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke fada cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada la yanzuru Allahu yawmal qiyamati man jarra izarahu babara ubangiji ta'ala a ranar kiyama ba zai kalli duk mutumin da ya ji tufafin sa dan takama da jiji da kai an gane ko idan aka ce albabar wato shine takama da jiji da kai kamar yadda ubangiji ta'ala yake fada wala takunu kallazina kharaju min diyarihim baqaran wa ri'a'an nasi wa yasudduna an sabilillah wallahu bima ya'maluna muhit an gane ko domin takama da jiji da kai ba dabi'ar mu'mini bace in ba dan addu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yi cewa kada Allah ya halaka al'ummarsa da irin azabar da ya halaka waɗanda suka gabaci wannan al'umma to da dayawa ba za su kai labari ba domin hadisi ya inganta kamar yadda za mu iske shi kuma hadisin ya gabata wani a cikin waɗanda suka gabata ya caje kansa ya saki tufafinsa yana jan ƙasa ya biyo titi yana takama yana jiji da kai kai tsaye ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya ƙasa ta juyar da shi yana nan yana nutso manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace har izuwa kiyama ya saki tufafinsa ya biyo titi yana takama ubangiji ta'ala ya sanya ƙasa ta juyar da shi kaga wannan kenan ɗabi'a ce ba ta mu'mini ba takama da jiji da kai mumini abinda aka san da shi shine kaskanta kai to shine anan manzo Allah yake faɗa mana la yanzuru Allahu yawmal qiyama a ranar kiyama ubangiji ta'ala baya kallan man jarra izarahu baqara duk wanda ya ja tufafinsa ya ja gabtansa dan takama da jiji da kai ubangiji ta'ala ba zai kalle shi kallo wanda yake na rahama sannan hadisi ke gano wannan hadisi shi ma me yake nuna mana haramcin yin haka hadisi na hudu ababan hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na fada ma asfala minal ka'abaini minal izari fa finnar manzo Allah yace duk abinda wato yayi kasa da idan sau wato na gyautu to makomar sa ita ce wuta a ranar kiyama ma'ana duk abinda yayi kasa da idan sau an san idan sau akwai wasu kasusuwa guda biyu waɗanda suke dullowa a gefen kwabri su ne ake kiransu idan sau ai an fahimce su ko to duk mutumin da ya saki gyautansa ma'ana zanen shi ya wuce idan sau ko wandansa ya wuce idan sau to abin da yayi wannan kasa sakamako za a babbaka shi a cikin wutar jahannama a ranar kiyama ita ce hukubar sakamako hukubar wanda yayi haka a takaice wannan hadisi shine yake mai da martani akan wannan gaba da malam yace wa karahatihi min ghairi khuyala yace da karhancin sakin tufafi ya wuce ka'ida ta shari'a in dai ba dan takama bane malam yace makruhi ne to wannan hadisi shine yake rubuza wannan fada ta malam domin anan manzon Allah ya fada cewa ma asfala min al-ka'bayn duk abin da yake kasa da idan sau minal izari wato na gyabtu ko kace na wando manzo Allah yace fa finnari makomar sa ita ce wuta a ranar kiyama kaga anan babu kayyadewa da takama ko ba dan takama ba indai mutun ya saki ya wuce ka'ida ta shari'a to sakamakon wannan inda ka saki shine wuta a ranar kiyama kenan in hannun riga ne mutun ya saki ya wuce tsintsiyar hannun shi to wannan abin da yake ta kan hannun sa kenan sakamakon su wuta a ranar kiyama idan riga ce doguwar riga kai ta zarce ka sake ta ta wuce idan sau to sakamakon wannan digadiganka shine wutar jahannama a ranar kiyama haka in zane ne ka daura gyabtu in dai ya wuce idan sau to daga idan sau abin da yayi kasa sakamako shine za a babbaka shi a cikin wutar jahannama a ranar kiyama to dan haka malaman suka ce ainihin shi kanshi isbali takama ne in ba dan takama ba menene mutum zai saki tufafin sa ya wuce wannan ka'ida menene ya rage naka dan kabar wandanka daidai inda shari'a ta tsida shi menene zai rage naka kenan ainihin sakin shi ya wuce wannan ka'ida takama ce da shiji da kai dan haka wannan hadisi yana nuna kenan in dai haka kawai kai tsaye mutun ya saki wandansa ya wuce ka'ida ta shari'a to abin da yake kasan shine za a babbaka shi a cikin wutar jahannama a ranar kiyama. In kuma domin takama ne da jiji da kai mutun yayin haka to ukuba hudu ke akwai kamar yanda hadisi zai zo nan gaba. Wani yakan iya cewa to ai duka digadigan ne za a kona. To dan an kona digadigai ko sauran jiki ko menene? To wutar jahannama ta wuce duk inda muke tunani. Saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a hadisi ingantacce yana cewa naruku juz'un min saba'ina juz'an min nar jahannam. Manzo Allah yace wannan wuta ta ku da kuke gani ta duniya, manzo Allah yace sai kullun ka zafin ta su 70 zai ba ku gulgudan zafin wuta ta lahira wutar jahannam. Wannan wuta ta mu ta duniya zafin ta karshen zafin ta sai ka limka shi su 70 sannan zai baka gulgudan zafin wutar jahannama. Kuma kar mu manta koma bayan yan wuta ga azaba shine Abu Dalib baban Ali ammin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda da yana cikin tsake tsakin wutar jahannama. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nema masa alfarma a wajen ubangijinsa, aka saukaka masa azaba, aka fito da shi wani balbali na wutar jahannama, aka dora masa garoshi biyu na wutar jahannama a karkashin dugadugansa. Kwakwalluwarsa manzo Allah yace tana ta falfasa kamar yanda yake cewa inna ahwana ahlin nari azaban yawmal qiyama la rajulun yudha'u fi akhmasi qadamayhi jamratan yaghli minhuma dimahu ma yara anna ahadan ashadda minhu azaban wa innahu la ahwanuhum azaba. Manzo Allah yace lalle koma bayan yan wuta ga azaba a ranar kiyama. Manzo Allah yace shine mutumin da aka dora masa garoshi biyu na wutar jahannama a kasan dugadugansa. Idan aka ce akhmas shine kasan diddige inda baya taba kasa, idan ka dora kafarka akan kasa akwai wani kurmi inda baya taba kasa, to wannan shine ake kiran shi akhmas. Anan kafar dama aka dora masa garoshi guda, a kafar hagu aka dora masa garoshi guda. Manzo Allah yace kwakwalluwarsa tana ta falfasa saboda tsananin zafin waɗannan garoshi guda biyu na wutar jahannama. Manzo Allah yace ma yara anna ahadan ashadda minhu azaba, baya kudirin cewa akwai wanda yafi shi tsananin azaba. Wa innahu la ahwanuhum azaba. Manzo Allah yace rantsuwa nake da ubangiji na, wallahi manzo Allah yace shine koma bayan yan wuta ga azaba. Ma'ana shine azabar shi ta fita kowa sauki, ba wanda yake da kasa da azabar shi, amma shi ayya tunanin shi azabar shi ta fita kowa. Garoshi biyu fa kadai na wutar jahannama. To ina ga wanda digadigan gaba ɗaya aka luma su a cikin wutar jahannama, shi ho digadigan ba su shiga cikin wuta, garoshi ne guda biyu kawai aka dora masa a kasan diddige. To anan an ce duk wanda ya saki wandansa ya wuce idan sau, to wannan digadigai za a babbaka su a cikin wutar jahannama. Wannan kuma ba mamaki, al'amari ne na Ubangiji, bangaren jikin bawa a azabtar da wani bangare ba tare da wani bangare ba. Kamar yanda wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sahabbansa sun yi gaba yana bayan su, kamar yanda al'adar sa haka ne, in ana tafiya jama'a sukan yi gaba shi baya yake biyowa. Zawwar da yake da ya hango su suna arwalla ba sa wanke kafa da kyau, sai manzo Allah ya daga muryarsa yake cewa wailul lil aqabi minan nar. Manzo Allah yace tsananin azaba na wutar jahannama a ranar kiyama ya tabbata ga dugadugan da ba a kyautata wanke su. Duk diddigen da ba a kyautata wanke shi a wajen arwalla, to za a babbaka wannan diddige a ranar kiyama. An gane ku, dole ne a arwalla mutum ya bi kurmin kagara, ma'ana jijiyar wannan ta kafa da kasan diddige, ko ina ka tabbata ya samu ruwa. Duk wanda baya kyautatawa sakamakon haka shine za a babbaka diddigen a ranar kiyama. To dan haka anan shine manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna mana cewa ma asfala min alka'abain fa fi an-nar. Manzo Allah yace duk abin da yayi kasa ga idan sau, abin da yayi kasa da idan sau min al-izari na gyabtu ko kace wando, manzo Allah yace fa fi an-nar, na cikin wuta a ranar kiyama. Hadisi na biyar a baban hadisin Abu Dharr, Allah ya kara masa yadda, daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam. Manzo Allah ke faɗa salasatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyama, wato dangogi guda uku daga cikin mutane. An gane ku? Manzo Allah yace la yukallimuhumullahu yawmal qiyama, a ranar kiyama Ubangiji subhanahu wa ta'ala baya musu zance zancen da zai faranta musu zuciya. Ma'ana Ubangiji Ta'ala ba zai musu zance zancen da zai faranta musu zuciya. Amma kowa da ka sani daga cikinmu, Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala sai ya masa magana a ranar kiyama. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu tarjuman. Manzon Allah yace ku san da cewa babu daidai da ɗaya daga cikin ku face Ubangiji Ta'ala sai ya masa zance a ranar kiyama, tsakaninsa da Ubangiji babu amfanfara shi. Idan aka ce tarjuman, mutumin da yake fahimtar yaren mutum biyu wanda junansu baya fahimtar yaren juna, ni bana fahimtar yaren da kake ji, kai ma baka fahimtar yaren da nake ji, to sai a samu wani wanda yake jin yare na yana jin yarenka. In na faɗa sai ya gaya maka da yarenka ka fahimta, kai ma sai ka faɗa shi ma ya faɗa mu. Wannan shine ake kiran shi tarjuman a Larabci, a Hausa shine ake kiran shi antanfara shi. Duk da cewa antanfara shi asalinta kalima ce Faransiya, aka areta aka hausantar da ita. To wannan hadisi yana nuna mana kowa da ka sani Allah sai ya masa zance a ranar kiyama. To anan mutanen nan uku da Allah ya da manzon Allah yace Allah ba zai musu zance a ranar kiyama, kwata-kwata ne ba zai musu zance ba, a zai musu magana, amma magana ba ta faranta zuciya ba. Shine yace salasatu, nau'i uku daga cikin mutane, la yukallimuhumullahu yawmal qiyama, a ranar kiyama Ubangiji Ta'ala ba zai musu zance zancen da zai faranta musu zuciya. Uquba ta farko kenan. Uquba ta biyu sai yace wala yanzuru ilaihim, Ubangiji Ta'ala ba zai kalle su kallo wanda yake na rahama. An gane ko? Uquba ta biyu, kallo wanda yake na rahama Ubangiji Ta'ala ba zai musu ba. Uquba ta uku sai yace wala yuzakkihim. Yanzu misali, mutum ne yayi laifi, dan ta'adda ne aka kama, gwamnan jiha da mai martaba sai suka ce bari mu je mu ga wannan babban dan ta'adda, shin wannan kallo da za su masa kallo ne wanda zai faranta masa zuciya? Ba kallo bane ba wanda yake na faranta zuciya, kallo ne wanda yake na ƙara bakanta masa zuciya, domin laifin shi ya kai laifi ga manyan gari sun zo su ga irin wannan dan ta'adda. Amma kaddar cewa wani abun a zo ka gani, a gani ne kai kai abu wanda yake na ci gaban al'umma, sai aka ce da mai martaba da gwamnan jiha za su zo su ganka akan gudunmuwar da ka kawo ma al'umma, kaga kallon da za su maka kallo ne wanda yake na faranta zuciya. To anan sai yace wala yanzuru ilaihim, Ubangiji Ta'ala ba zai kalle su ba kallo wanda yake na jin kai. Sai yace wala yuzakkihim, kuma Ubangiji Ta'ala ba zai tsarkake su game da dattin zunubi. Zunubin da suka zo da shi Ubangiji Ta'ala ba zai wanke su ba, ba zai gafarta musu ba. Sai yace walahum azabun alim, uquba ta hudu tare da haka sun cancanci azaba ma'abuciyar radadi. Nan sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zana uquba hudu. Ta farko Allah ba zai musu zance zance na faranta zuciya. Uquba ta biyu Allah ba zai kalle su kallo na rahama. Uquba ta uku Ubangiji Ta'ala ba zai tsarkake su game da dattin zunubi. Duk wanda ba a tsarkake shi ba game da dattin zunubi makomar shi ita ce wuta. Uquba ta hudu sai ya ce walahum azabun alim, tare da haka sun cancanci azaba ma'abuciyar radadi. Qala Abu Zar sai ya ce faqara aha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama thalatha mira, wannan kalima manzon Allah ya karanta mana ita su uku. Manzon Allah yana faɗa yana maimaitawa, menene hikima game da maimaitawa anan dan su bado hankalinsu su ji su wane ne waɗannan mutane. Dan haka a farko manzon Allah ya ba su abun a jimilce, salon karantarwa kenan. Idan aka baka abu a dunkule, to idan kana da hankali zaka tattara tunaninka ka ji bayanin da zai biyo baya domin ka fahimci wannan kalima da aka maka dunkulalla. Kaga anan cayi nau'i uku daga cikin mutane, Ubangiji Ta'ala ba zai musu zance a ranar kiyama zance na faranta zuciya, ba zai kalle su kallo wanda yake na jin kai, ba zai tsarkake su game da dattin zunubi, tare da haka sun cancanci azaba ma'abuciyar radadi. Sai da manzon Allah ya maimaita su. Abu Zar Allah ya kara masa yadda, sai ya ce khabu wa khasiru manhum ya rasulullah, ya ce waɗannan mutane ku sun taɓe, sun daɗa taɓewa, su wane ne ya manzon Allah? A nan malamai suka ce halaccin ka yi muguwar addu'a ga wanda ya saba ma shari'a, kaga anan cayayi ya khabu wa khasiru cayayi sun tabe sun dada tabewa manzon Allah bai masa inkari ba akan wannan kalima da yi sai yace manhum ya rasulullah wai su wane ne ya manzon Allah waɗannan mutane a gaya mana su mu san ko su wane ne wannan gaba na nuna mana in malami yayi magana in baka fahimci inda aka sa gaba to ba laifi bane kai tambaya a fahimtar da kai shine anan yayi gaugawa shi Abu Zar yace manhum ya rasulullah su wane ne ya manzon Allah qala sai manzon Allah yace al muslim me sakin tufafinsa ya wuce ka'ida ta shari'a ya saki gyabtansa zane da ake daurawa ko wando ya wuce idan sa hannu riga ya wuce tsintsiyar hannu ko kuma riga jallabiya ta wuce idan sau ko kuma geza ta rawani wato ta wuce tsakiyar baya kamar yadda karin bayani zai zo shine yace al musbil me sakin tufafinsa ya wuce ka'ida ta shari'a shine na farko na biyu sai yace wal mannan wato da mai gora ma jama'a alkhairin da yi musu mutumin da in ya kyautata ma jama'a sai ya ringa gora musu ni na maka kaza in ba dan na maka kaza ya za ka yi kaza ni ho na maka kaza ni na maka kaza to sakamakon mai gori a ranar kiyama waɗannan hukuba hudu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zana mana kuma in miliyar dubu ka taimaka ma jama'a da zaran ka gora musu daidai da kibtawar ido gaba ɗayan wannan alkhairi da kai ya rubuje ba lada a ranar kiyama kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa ya ayyuhallazina amanu la tubdilu sadaqatikum bil manni wal adha ubangiji ta'ala yace ya ku mu'minai kada ku bata ladan sadakar ku da gori da tutar baka ai ni na maka kaza wani ni na mishi kaza in ba dan na mishi kaza ba ai da har yanzu yana cikin wahala ni karka manta fa ni na maka kaza duk abin da mutum ya maka na bacin rai na cutarwa karka sake ka gora mishi alkhairin da ka masa ka ja bakinka ka kyale dan haka ba dabi'a bace ba ta mu'minai gori kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa allazina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala azab lahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun dan haka yace wal mannan wato da mai gora ma jama'a alkhairin da ya musu manzo Allah yace shi ma yana cikin wannan hukuba a ranar kiyama na uku sai yace wal munafiqu sil'atahu bil hadifil kadhib da mai tallata hajarsa da rantsuwa ta ƙarya menene mafi yawan irin wannan jama'a a yau rantsuwa ta ƙarya sai ka ji yana kayan nan jikka goma aka sai su ban saida ba shi kuma alhali tayawa ma ba yi ba ko kuma abin jikka takwas sai ya sai ya ce shi jikka goma ya sai shi har ya ringa maka rantsuwa ta ƙarya ko ya ringa rantsuwa ta ƙarya abin nan original ne ko kuma abin nan ka kewaya ka kewayo ba inda za ka same shi sai a gona ko kuma ka kewaya ka kewayo ba inda za ka samu farashi ƙasa sama da farashi na to wannan haramun ne kwata-kwata baya halatta kayan kasuwa ka kasa ka tsare idan mutum yana buƙatar saya ya saya in yana buƙatar ka gaya masa gaskiya in kaga ka iya ka gaya masa kaza yake a wajena in kana so ba da kaza amma maganar kai masa rantsuwa wannan bata taso ba da gaskiyar ka ma ba a san ka rantsi balantana kuma ba akan gaskiya ba shine anan yace wal munafiqu sil'atahu da mai tallata hajarsa bil halifil kadhib wato da rantsuwa ta ƙarya manzo Allah yace shi ma yana cikin wannan hukuba a ranar kiyama waɗannan hukuba guda hudu sun tattaru ne ga wanda ya saki tufafinsa domin takama da jiji da kai shine anan aka hada masa hukuba hudu amma in ba dan takama da jiji da kai mutum ya saki tufafinsa ya wuce ka'ida ta shari'a to sakamako ita ce wannan hukuba daya daya abin da yayi kasa da dugadugan za a babbaka su a cikin wutar jahannama a ranar kiyama amma duk wanda ya saki ya wuce ka'ida ta shari'a dan takama da jiji da kai to shine ubangiji ta'ala zai dandana masa waɗannan hukubobi guda hudu Allah ba zai masa zance zance na faranta zuciya ba zai kalle shi kallo wanda yake na jin kai sannan kuma ba zai tsarkake shi game da dattin zunubi tare da haka kuma ya cancanci azaba wadda take mabuciyar radadi hadisi na shida hadisin ibnu umar Allah ya kara musu yadda daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake cewa al isbalu fil izar yace shi sakin tufafi ya wuce ka'ida manzo Allah yace fil izar yana kasancewa a cikin gyabtu game da gyabtu ma'ana zane da ake daurawa kowanne shi ma akwai isbali, in ka bari ya wuce idan sau to ka aikata haram. Kenan anan abin da muke so mu sani, iya abin da yake sunna mutum ya bar wandan sa tsakiyar kwabri, abin da yake sunna kuma ka dage ya wuce tsakiyar kwabri, wannan kuma shishigi ne. Zaka ga wani washi dan dage wandan, zaka ga nan wanda Bature yake cewa mole, zaka ga nan wannan kinshi cin wannan kusan guyoyin shi sun bayyana. To wannan shishigi ne a cikin addini, wanda shishigi a cikin addini shi ya halaka waɗanda suke gabanin mu. Manzo Allah yace iyyakum wal guluwa fa innal guluwa ahlaka man kana qablakum aw kama kana. Manzo Allah yace ku kiyaye shishigi a cikin addini, yace domin shishigi shi ya halaka, ya halakar da waɗanda suke gabanin ku. Kenan tsakiyar kwabri shine sunna, an gane ko? Idan ka jayo shi sama ka dago shi, wannan kuma kayi shishigi, ka aikata haramu. Sai dai in kamar misali wando ne wanda dama haka ake dinka shi fanta kwabri, an gane ko? Wanda dama ka sanya shi irin wando ne na zaman gida, na aikace aikace ko na barci, wanda wasu wai suna ganin wayewa ne da ci gaba, sai mutum ya sayo shi yana yawo akan titi, an gane ko? Ba ci gaba bane, ba wayewa bane, gida zanci ne. Kai da Allah ya maka sutura, mumini fa kake, kuma shari'a sai da ta zaba maka kaya fa, kayan ka ma a tsare suke, komin rayuwarka a tsare take. Don haka a cikin gida wani aikace aikacenka da wasu abubuwa, lalle ba laifi bane baka sanya irin wannan wuri. To amma ka sanya ka fito kana yawo da shi wannan kwata kwata, bai dace ba ga mai hankali, bai dace ba ga mai hankali. Kenan wandan mumini iya abin da yake sunna ya tsaya tsakiyar kwabri. Amma ya halatta mutum ya saki wandan sai ya yo kasa har ya zo daidai idan sau, kana iya bare shi. Wannan in kai haka ka aikata abin da ya halatta, ba wanda zai zarge ka, sai jahili zai zarge ka, an gane ko? Domin barin shi tsakiyar kwabrin ba dole bane, ba wajibi bane, sunna ne. In kai haka kana da ladan koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Amma in ka saki wandan ka yayyo kasa ya zo daidai idan sau, wannan ka aikata abin da ya halatta, ba wanda zai zarge ka. Amma ka bari ya wuce idan sau, wannan haramu ne. Kenan anan abin da muke so mu gane, idan sau dole su bayyana, dole su bayyana. Baya halatta ka yi wando wandan da zai rihe idan sau, baya halatta. Idan ya rihe idan sau ya kasa, to wannan haramu ne. Daidai ya tsaya idan sau, wannan shine ya halatta. Inda aka fi so ya tsaya tsakiyar kwabri shine sunna. To shine anan manzo Allah yace al-isbadu fil izari, sakin wando, sakin tufafi na kasancewa a wajen gyabtu ko ka ce wando. Sai yace wal kamisi, da riga. Riga baya halatta kai ta zarce ka saki riga ya zaman to jallabiya ta wuce idan sau. Ita ma in so samu ne, in kai jallabiya ta tsaya tsakiyar kwabri, haka ake bukata. Ba laifi bane ka dan sake ta ta dan yo kasa daidai idan sau, ba laifi bane ba, amma ta wuce idan sau haramu ne. Haka hannun riga kenan, daidai nan tsintsiyar hannu ake bukata ya tsaya, ya wuce tsintsiyar hannu haramu ne. Dan haka nan manzo Allah ya ce wal kamisi, yana kasancewa a cikin riga. Sai ya ce wal imamati, haka nan rawani, geza ta rawani in ka sako ta tsakiyar baya ake bukata ta tsaya nan. Haramun ne ka sake ta ta yo kasa har ta ringa zawwa mazaunan mutum, an gane ku? Haramun ne geza ta rawani in mutum ya sako ta baya ya sake ta har ta zo daidai mazaunan shi, wannan haramun ne. Inda ake bukatar ta tsaya shine tsakiyar baya. Shine sai ya ce man jarra shay'an kuyala'a, duk wanda ya ja wani abu na tufafinsa, wando ko riga ko rawani, ya wuce ka'ida ta shari'a dan takama da jiji da kai, manzo Allah yace lam yanzurillahu ilayhi yawmal qiyama, ubangiji ta'ala ba zai kalle shi kallo na jin kai a ranar kiyama. Al-Imam Abu Dawud da Al-Imam An-Nasa'i su suka rawaito wannan hadisi da dangane ingantacce. Wannan hadisi yana nuna mana abun ashe bai takaita ba ga wando, ya hada riga ya hada rawani. Nan insha Allah zamu dakata, da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.